hirar nake kamo daga Kano Golf Club, hirar da nake da amateurs, wato matsakaita handicap masu bugun wannan wasan. Ina tare da
Dr. Victor Ogedo.
Za ka sanar shekarar da ka fara wannan wasa na golf?
Kamu iya cewa shekara mace zuwa 12 zuwa 13.
Lokacin da ka zo, za ka tuna wanda ya koya min wannan wasan?
Shi wanda ya koya min wasan nan, Allah ya mai rasuwa, sunan shi Emmanuel Lawrence, sunan sa dan shekara 8 da suka wuce.
Lesson 10 a gurin sa ka dauka?
Lesson 10 ko fiye da haka.
Ba ta handicap aka baka?
A lokacin kaman kowane wurin da ya fara wasa sabo, akan bashi handicap 28, kuma abin da aka bani kenan.
To daga wani lokaci kawo yanzu, zaka tuna wasannin da ka buga da kuma nasara da ka ci a cikin su?
Na yi wasanni da yawa kai. Kuma zan iya cewa na kai irin competition zai kai kaman guda 20, kuma na ci wajen guda 5.
Wata shawara zaka ba masu sauraron ka don su ma ƙara musu ƙarfin gwiwa zuwa wannan wasan?
Ai, kamar yadda muka sani, motsa jiki yana da muhimmanci wajen inganta rayuwar mutum. Kuma shawaran da nake ba mutane su shiga wasa a matsayina na likita na wanda yake wasan golf, zan ba mutane shawara cewa duk wanda baya wani wasan motsa jiki ko motsa jiki kwata-kwata, yayi kokari ya fara motsa jiki. Shawara za mu ba mutane kenan a matsayina na shawara na likita, zan ba su shawara. Kuma idan suka je wurin likitocin su tambaye su muhimmancin zuwa motsa jiki ko wani iri, ko da golf ne ko tafiya ne, duk wanda zai samu abin nan ya motsa jiki sosai.
To yanzu wannan wasan a nan Kano Golf Club, kana ganin mutane sun fara karfasa kenan?
Matuƙa muna ganin mutane da yawa sun fara shigowa suna wannan wasan. Da aka samu ƙarancin mutane, amma yanzu mutane cikin yawan su suke fitowa su fara wannan wasan.
Saboda yanke.
Na gode.
Musa Abdu Turmuda daga filin wasan golf a Kano Golf Course.